sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare na yau Asabar, wanda ya daidai da 27 ga watan Nuwamba shekara ta 2021. Inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 3:30 na yammaci. Yusuf Aliyu Harande ke jan ragamar shirin tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu. A cikin shirin kuwa za a ji yadda aka gudanar da jana'izar sojojin Najeriya da suka rasa rayukansu a 'yan makonnin baya. A jamhuriyar Nijar kuwa wasu matasa ne suka rasa rayukansu ko a wani dalili. Bayan duk waɗannan kuma muna tafe da shirinmu na amsoshin tambayoyinku, wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Daga bisani sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mu a kai ga jin waɗannan, sai mun ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa Amurka za ta kaita zirga-zirga daga Afirka ta Kudu wasu kasashen Afirka 7 daga ranar Litinin. Duk wanda zai shiga cikin Amurka da ya kasance cikin ɗaya daga cikin kasashen 8 a cikin kwanaki 14 kafin ya je Amurka za a hana shi shiga. Wannan mataki bai shafi 'yan kasar Amurka da mazauna kasar na dindindin da ke da izinin zama ba. Duk da haka, dole ne su yi gwajin coronavirus kafin su yi tafiya, kamar yadda yake dole ga duk matafiya a fadin duniya. Biden ya bayyana haka ne jiya Juma'a, bayan da ya tuntuɓi Dr. Anthony Fauci, babban mai bayar shawara kan harkokin kiwon lafiya. Bayan Afirka ta Kudu, sauran kasashen sun haɗa da Botswana, Zimbabwe da Namibia da Lesotho da Eswatini da Mozambique da kuma Malawi. Biden ya ɗauki matakin ne bayan da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana sabon nau'in B11529 a matsayin wani nau'i da aka damu da shi. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya damu matuƙa game da ƙaruwar sojojin Habasha, ya kuma yi kira da a gudanar da tattaunawa cikin gaggawa kan rikicin, inji kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Kalaman na zuwa ne sa'o'i bayan da Prime Minister Habasha Abi Ahmed ya bayyana a fagen daga tare da sojojin kasar. Sakataren Blinken ya nuna matuƙar damuwa game da ƙaruwar soja a Habasha, ya kuma jaddada buƙatar gaggauta matsawa ko komawa zuwa shawarwari, inji Ned Price a wata sanarwa da ya fitar da yammacin jiya Juma'a. Price ya bayyana hakan ne bayan da wata tattaunawa ta wayar tarho tsakanin shugaban Kenya Uhuru Kenyatta da Blinken. A ran Juma'a ta gabata, kafar yaɗa labarai ta fana mai alaƙa da gwamnatin ƙasar Habasha ta rawaita cewa Abi na kan gaba da sojojin ƙasar da ke yaƙe dakarun 'yan tawayen Tigray a yankin Afar da ke arewa maso gabashin ƙasar. Abi ya wallafa wannan bidiyo a shafinsa na Twitter. Babban mai samar da allurar rigakafi a duniya Cibiyar Serum ta India ta dawo da fitar da allurar rigakafin cutar coronavirus ta hanyar ƙawance na COVAX da ke rarraba allurar rigakafin ga kasashe masu tasowa. Maido da fitar da kayayyaki zuwa ƙetare na zuwa ne a daidai lokacin da wani sabon nau'in cutar da aka samu a Afirka ta Kudu ke janyo damuwa a duniya. India ta dakatar da fitar da allurar rigakafin cutar a cikin watan Maris na wannan shekara sakamakon kasancewar cutar mai tsanani a karo na biyu na ɓarkewar annobar, yayin da ta yi amfani da hannun jari don haɓaka shirin rigakafin cikin gida. An fitar da jigilar kayayyaki na farko a jiya Juma'a. Kamfanin ya faɗa cikin wata sanarwa da ya fitar cewa yana sa ran allurar rigakafin da yake samarwa ga shirin COVAX zai ƙaru sosai a farkon shekarar 2022. Ana sa ran Serum ta India za ta kasance ɗaya daga cikin manyan masu samar da kayan aikin raba allurar rigakafin da aka ƙirƙira don tabbatar da duniya baki ɗaya samun daidaiton allurar rigakafin COVID-19 bayan ɓarkewar annobar. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Najeriya ta ayyana ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai da ake zargi da hannu wajen sace ɗaruruwan mutane da kashe-kashe a yankunan arewacin kasar a matsayin kungiyoyin ƴan ta'adda a wani gagarumin yunkuri na mayar da martani ga muhimmin kalubalen tsaro da ke fuskantar ƙasa mafi yau a wani gagarumin yunkuri na mayar da martani ga wani muhimmin kalubalen tsaro da ke fuskantar ƙasa mafi yawan al'umma a Afirka. Ofishin babban lauyan Najeriya Abubakar Malami a wata sanarwa da ya fitar jiya Juma'a ya ce wata kotu ce ta ayyana hakan biyo bayan bukatar da gwamnatin tarayya ta gabatar. Kotun ta yanke hukuncin ne ta ranar Alhamis. Matakin da zai bayyana hukumomi damar tuhumar wasu da ake zargi da hannu a cikin kungiyoyin laifukan da suka shafi ta'addanci wanda suke ganin zai haifar da ɗame ido kan ayyukansu. Gwamnatin Najeriya ta bayar da hujjar a cikin takardun kotu cewa ayyukan kungiyoyin ya kamata a dauke su a matsayin ta'addanci domin suna iya haifar da taɓarɓarewar zaman lafiya da tsaro da kuma yin barazana ga tsaron ƙasa. Kungiyoyin da galibi sun kunshi samari ne daga ƙabilar Fulani waɗanda al'adance ke yin aikin kiwon shanu kuma sun shafa shekaru da dama suna rikici da al'ummar Hausawa manoma kan samun ruwa da filin kiwo.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Bari mu shiga duniyar rahotanni. A ƴan makonnin baya ne dai ƴan ta'addar kungiyar Boko Haram suka yi wani kwanton bauna ga jami'an sojin Najeriya a birnin Maiduguri inda suka yi sanadiyar mutuwar manyan jami'an rundunar. An dai gudanar da jana'izar mamatan ne a birnin Yola a yau Asabar. Wakilin Musa Lissu Muhammad Garba ya aiko mana da ƙarin bayani.
Jami'an sojoji takwas ne aka binne tare da Brigadier General Zarma Kennedy Zurkushu, komandan batalin haɗin gwiwa na 28 da ke garin Chibok, aka binne a nan makabartan sojoji da ke garin Yola. Sauran sojin guda 7 da aka kashe sun haɗa da Menjo Luka Berde, Lieutenant Usman Abubakar, Private Salu Abubakar, Private Danyaro Umar, Private Simon Solomon da kuma Private Oladeju. Shugaban sojan Najeriya Menjo General Faruk Yahaya ne ya sanar da hakan a lokacin da ake binne ne ga wakin sojojin a makabartan sojoji da ke nan birnin Yola. Shugaban sojan Najeriya ya bayyana irin halaye na kirki da Brigadier Zurkushu yake da shi da kishin ƙasa da kuma kishin al'umman ƙasar da kuma yin ta'aziyya wa iyalan waɗannan mamatan da kuma fatan Allah Ubangiji ya ba su hakurin wannan rashin da aka yi.
It's a very solemn event we have just performed interment of our own gallant officers and soldiers, our commandant of the 8th Foot Brigade. May their gentle soul rest in peace. As Christians and Muslims we know nobody will die before his time. When somebody dies is the time.
Barista Boskire Mustafa shine babban bako a wannan taron kuma sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya ya bayyana cewa waɗannan gwarazan sun yi aiki tukuru domin ganin an kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da ake fama da ita a Najeriya. Sa'annan kuma ya yaba ma gwarazan da irin kwazo da kokari da suke da shi wa ƙasa da kuma al'umman ƙasar.
Officers and men of the armed forces, let me take this opportunity to bring the deepest condolences of the President of the Federal Republic. I'm Commander-in-Chief of the Armed Forces, President Muhammadu Buhari. I've had the privilege of reading his letter in the church service, which was addressed to Mrs. Blessing Zarma Kennedy Zurkushu, and by extension to the other officers and men who have paid the supreme sacrifice for our nation.
Gwamnan jihar Adamawa Rayatu Honorable Ahmadu Umaru Fintiri shi ma ya gudanar da nashi jawabai tare da nuni da cewar wannan rana ta kasance bakar rana ga al'umman jihar Adamawa kuma ya kasance bakar rana ce ga yaki da rashin tsaro a Najeriya. Ya ko jajantawa iyalan mamatan.
I wish I'm not doing this and honestly I wish this is not true. Till the day I've got the news of this gruesome act, I sleep and wake up hoping someone will tell me it's not a horrible nightmare.
Daga bisani kuwa an yi ta kiraye kiraye har ma aka janyo hankalin jami'an soji da sake mai da hankali su yi koyi da irin ayyukan da waɗannan mamatan suka yi a yayin yiwa ƙasa hidima da kuma kishin ƙasan a zukatansu. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A jamhuriyar Nijar kuwa rahotanni daga gundumar Tera ta jihar Taliberi na tabbatar da cewar wasu matasa sun rasa rayukansu a daidai lokacin da jami'an tsaro suka bude wuta akan matasan lokacin da suke kokarin ratsa garin Barken kan hanyar su ta zuwa Gawo dake arewacin kasar Mali. Wakilin Musule Mumuni Barma ya aika muna da karin bayani a wannan rahoton.
Daurin matasa ne suka fito kan titi a daidai kwaryar garin Tera a kafin wannan Asabar 26 ga watan Nuwamba, inda suka kafa shingaye tare da cinna wata wuta da nufin hanawa ayarin motocin sojan Barkan ratsawa ta garin akan hanyar su ta zuwa garin Gawo na kasar Mali. Sai dai a kokarin su na murkushe wannan tarzoma, jami'an tsaron Niger sun bude wuta akan waɗannan matasa, lamarin da yayi sanadiyar mutuwar mutane biyu daga cikin su, yayin da wasu suka ji rauni. Sun kewar hanyoyin sadarwar da aka fuskanta jim kaɗan bayan barkewar wannan tarzoma ta haddasa cikas ga dukkan wani yunkurin jin ta bakin mazauna garin da abin ya faru. To amma wasu hotunan da aka yada a kafafen sada zumunta na gwada matasa kwance a asibiti cikin jini jina-jina. Tuni masu fafutuka suka fara bayyana matsayinsu game da faruwar wannan arangama. Dan siyasa kuma mai fafutuka ta hanyar blog bana Ibrahim na cewa tsananin wannan al'amari ya kai inda za a dauki matakin ladabtar da waɗanda suka bada umarnin bude wuta akan ƴan ƙasa.
Yau cikin halin da Niger take, ba mu bukata irin wannan ababe. Muna fuskanta matsalolin tsaro waɗanda abin da ya dace shine jami'an tsaro da mazamni yankunan da ake fuskanta wannan tsaro sun haɗin kai. Ba lokaci bane na a ce an je an gallaza musu har ma a kashe su. Ni na san da ba zan bai cikin wanda suke bukata a ce an Niger sun rasa rayukan kansu, tunda ina tune lokacin da an kashe talibi Mala Bagale ran ya ce inda yana Niger da wannan abun bai afku ba. To yau shine shugaban kasa duk wanda hannun shi na cikin mutuwa ɗan talikin nan biyu da sun ka huto ba su da kamai ya kamata a gurfa mana da su gaban koti.
Ya zuwa yanzu kura ta lafa, kuma kawo yanzu gwamnatin Niger ba ta yi bayani ba dangane da abin da ya faru a garin Tera. Sai dai wasu majiyoyi na cewa bama-baman gargajiya wato cocktail molotov din da masu zanga-zangar suka yi amfani da su wajen mai da martani ga jami'an tsaro a lokacin da suka fara fesa barkonan tsohuwa shine mafarin rikicewar al'amura har ta kai ga bude wuta akan waɗannan matasa. A wani jawabin da ya yi ta kafar talabijin mallakar gwamnati a jiya Juma'a, shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum ya jaddada goyon bayansa ga rundunar sojan Faransa, wacce ya ce ficewar ta daga Sahel mataki ne da ka iya haddasa babban gibin da ka iya ƙara nutsar da yankin cikin tashin hankali. A makon jiya ayarin waɗannan motoci na rundunar Barkan ya fuskanci irin wannan turjiya a garin Kai na kasar Burkina Faso, inda da kyar hukumomi suka lallashi masu zanga-zangar kafin su janye shingayen da suka gitta a kan titi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Masu sauraro, shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A nan birnin Washington, gundumar Columbia, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji amsoshin tambayoyin haɗin gwiwa daga su kawo mai ruwa Bajoga da Sali Muhammad Isa Bajoga da kuma ɗan azumi ɗan tata Bajoga, masu cewa salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Wai dan Allah da gaske ne a duniya akwai kasar da ba mutane cikinta? Idan akwai, a ina take? Dan samun amsoshin waɗannan tambayoyin na su kawo mai ruwa Bajoga, wakilinmu a shiyar Adamawan Najeriya Salisu Muhammad Garba ya tuntuɓi Profesa Abubakar Sadiq Umar na sashin Geografiya a Jami'ar Modubu Adama da ke Yola, jihar Adamawan Najeriya, wanda ya bayyana ma masu tambayoyin dukkanin ma yankunan wuraren da babu ɗan adam a ciki a duniya. Yanzu dai bari in za ku ɗa gefe in bar ku da wakilinmu a Adama Muhammad Garba, wanda bayan da ya gabatar da tambayoyin ga Profesa Abubakar Sadiq, sai Profesan ya ce,
idan zan fahimci wannan tambayan, yana nema ne a sani idan akwai wani bangare a duniya nan inda samsam ba bil'adama ba dan adam wanda yake zama a wurin, ko ba haka ne tambaya yake nufi ba?
Haka ne Prof.
To idan haka ne, akwai su da dama. To akwai dalilan da yake sa sai da manto wani bangare na bayan kasa wanda babu mutane akai ko mutane ba su taba zama a wurin ba ko kuwa mutane ba za su zama a wajen ba akwai dalilai kaman ko kuku ko zuwa kudu haka
na
farkon fari ana iya samun matsala a wani bangare na duniya idan sananin zafi yayi yawa yana iya hana dan adam zama a wannan wurare misali idan aka same wani bangare na bayan kasa a Sahara kamar misali desert
ne
ne desert kana za a ce kaman
Sahara
kaman a cikin desert ya ake da wani waje inda zafi rana a wajen ya kai misali shi yadda abinda cikin dan adam yake bukata misali cikin dan adam yakan bukaci zafi rana kada ya wuce kashi 47 celsius kenan ta 47 normal adult mutumin da ya cika mutum
ne
kamata zafin cikin nasa ya wuce celsius 47 ba idan ya wuce haka to ba lafiya in yayi kasa da haka ma shi ma ba lafiya to sai ka gani wasu wuraren da Sahara ta desert wuraren sai ka gan yanayin zafi na wajen yana kai kusan 58 zuwa 62 kaga ya tara na bukatar dan adam kenan to wayannan wuraren akwai su da dama misali kaman wuraren da suke da Sahara akwai anan South Africa inda ake ce Kalahari Desert tana nan ne a Afrika ta Kudu a garin Botswana inda akwai dan adam yan adam da suke zama amma ba a cikin tsakiyar wannan Saharan ba akwai mutanen da ake ce da su Bushmen idan ka taba jin wannan ko mai tsoro ya taba jin tarihin wannan mutane su ne suke zama a wannan Kalahari Desert din nan to amma ainihin mutane Bushmen da suke zama a Kalahari Desert din ba a tsakiyar desert suke ba suna bangare ne da wani kogi da yake babban kogi a Botswana amma shi ma kogin ya iyaka da wannan Kalahari Desert din to amma tsakiyar Kalahari Desert din wanda ake kiran shi da suna Kumuyu wannan temperature na wajen ya kai 67 zuwa 70 celsius to kaga zai wuya dan adam ya rayu a wajen so ba taba dan adam ya rayu a wannan wajen ba har zuwa a yau din nan ba zuwa gaba wata kila idan aka samu canjin yanayi amma tun da aka yi wannan wajen zuwa yau din nan ba taba yi bila adam su kai zama a wannan wajen ba kaga wannan daya a Afrika kenan sannan ire-ire haka desert kuma akwai tashi ma a India wanda ake ce da ita Gobir Desert ita ma Gobir Desert ne tsakiyar desert din ita ma tana da celsius wanda ya kai 63 zuwa 66 a yanzu da muke magana nan ana ce da sunan tsakiyar gari da ana ce Damhar so ainihin wannan desert din wanda ake ce da sunan Damhar yana nan a cikin Gobir Desert a India tana da faɗi sosai kasa ne simple da babba amma saboda zafin yanayin wajen to ba taɓa dan adam ya yi zama a wajen ba saboda sanani to duk wannan wurare ne na desert akwai irin shi ma a nan a wajen mu a Najeriya saboda idan muka iya tunawa akwai bangaren Afrika har ya shafi Najeriya akwai Sahara wanda ya taso daga North Africa har ya zo ya shiga mu a Najeriya wannan wuraren shi ma akwai wuraren da har yanzu shi ma ba taɓa dan adam suna zama a wurin ba akwai wani wajen da ake ce da shi Kaska ko kuwa Tolo wannan wuri ne wanda ya iyaka da Niger da Yobe da Masuru kenan da kasar da Masuru Yobe state ta bangaren Unguru akwai inda suka yi iyaka da Niger wanda ake ce da wurin Kaska ko Tolo to tun da aka yi ba taɓa yin dan adam suka yi zama ba Sahara ne shimfiɗaɗɗe sosai amma mu mun taɓa tashi zuwa bincike mun je wajen ko da mun sha wahala kan amma mun iya mun je wajen so ba taɓa dan adam suka yi zama a wajen ba daidai irin a je a dawo haka to kaga akwai wannan wanda sanadiyar Sahara ya haddasa su zama wajen na yin wuya
daidai
irin su jawa wanda as a result of wannan Sahara din ko desert din sannan kuma akwai bangare din da sanyi idan sanyi ya yi yawa sananin sanyi wanda kuma ya wuce abin da dan adam yake bukata shi ma yana iya hana dan adam zama a wannan irin wuraren a ƙasashen yamma akwai a wasu bangare na duniya misali akwai wata ƙasa da ake ce da ita Greenland ko da shike ba ainihin kasa ne mai cin gashin kanta ba kasa ne a karkashin mulkin mallaka Burtaniya amma kasa ne babba wanda take girman Najeriya so yamma ta arewacin wannan kasa Greenland ne akwai wani waje simfuɗaɗɗen fili wanda ice ne ga baki ɗayanta babu abin da yake rayuwa an ba ice ba komai ice ne
wato kankara
yawa kankara kankara da ruwa ma ga baki daya tana nan a matsayin kankara inda ka san dusan kankara haka take ana ce da wannan wurin sunan shi Lincoln to wannan area din yana nan arewa da kasan Greenland so ba dan adam da zai yara yau a wajen saboda tsananin sanyinta sanyinta yayi misali kasa da degree Fahrenheit yayi kasa sosai sai ma kai zero ba ma balle ma ya dago balle a ce har wani abu zai yara yau a wajen to ko da akwai wadansu mutanen da Allah ya su suna iya surayewa a wurin da yake da sanyi matuka to amma wannan din yayi wuce misali wayancin irin jinsin mutanen masu ma so ba za su yi surayewa a wajen ba to tunda wannan wajen yake ba taba idan adam yayi zama a wancan wajen ba akwai kuma wani bangare shi ma irin ta sanya haka da ake san da ake cewa Iceland wani tsibiri ne karamin tsakanin wannan teku Pacific Ocean wanda shi ma tunda yake ana ce da shi Wandelham wannan Wandelham na shi ma wani tsibiri ne kusa da wannan Iceland din shi ma tunda yake kasa ne amma ba taba yin mutane su kai zama akai ba ko da shi ilimin kimiyya ya faɗa akan cewa akwai albarkatu sosai na kasa kamar sun mai da su da ake faɗa mineral resources amma babu mutanen da suke zama a wurin kuma ba wanda zai iya zauna a wurin balle ya dibiya albarkatun kasar so albarkatun na zaune a wajen haka ba mai iya amfani da shi wannan ikon Allah sannan akwai bangare kuma wanda misali kamar igiyar ruwa idan ya yi yawa to yana iya hana mutane zama ko a gaba ko kuwa a wani tsibiri ta wajen idan akwai wajen da sananne ne kusan sau da yawa malaman ilimi da kimiyya da fasaha sun yi ta debating akan wannan waje ne wanda ake ce mata Bermuda Triangle. Bermuda Triangle waje ne na bangare na Pacific Ocean shi ma inda aka ce igiyar ruwanta yana da zafi sosai yana da karfi sosai wanda ba ma kawai zai iya haifar da electricity ba but yana iya ya ja abin da yayi tafiya a sama da shi idan har tafiyan bai nisa ba misali da aka yi wani jirgin da bai yi tafiya nisa sama wanda zai iya kauce wannan igiyar ba to yana iya ya ja shi zuwa cikin teku din har ma malamai ko kuwa masu tarihi ko kuwa masu asashe suke faɗa ta cewa jirage ba sa iya wucewa a wajen jirage na iya wucewa daidai idan jirage na ba sa iya tashi zuwa sama sosai su ne suke iya igiyar waje ya ja su so wannan waje din ko bangare ko gaban kogin ko ta igiyar din saboda karfin yawan igiyar din ba zai iya bar wani abu ya rayu ba yana iya rusa shi so yana iya barna ko gine-gine haka ko ɗan adam duk wani abu da na kusa da shi saboda karfin igiyar ruwa wanda ake ce da ita tidal forces ne yana da karfi sosai yana iya ja abu da nisa so tunda ake wancan gaban wuraren da ake ce da Bermuda Triangle din ba taɓa yi ɗan adam ya yi zama a wajen ba to shi ma yana ɗaya daga cikin dalilan da yake sa ba za a samu rayuwa ya kasance a wajen ba in so long wannan force na tide din yana nan har yanzu to zai yi wuya a samu rayuwa da zai kasance a wancan wuri sai kuma na karshe misali zan ce idan dazuzzuka suka yi yawa daji inda wato wuraren da ake ce da ita natural forest idan aka sami haka to shi ma yana da wahala a samu dan adam ya yi rayuwa a cikin dazuzzuka din idan suka yi tsanani sosai wato natural forest ne ko da shi a duniya yanzu wuraren da ake da natural forest din yanzu ma babu su sai bai ci ko guda ɗaya kawai ya rage wanda ake ce da ita Amazon Basin. Amazon Basin tara nan ne a kasan Brazil a South America kenan. So shi ne wanda ake tsammani yanzu ya rage kawai dazun daji wanda ake ce da ita natural forest. Ko da suke ilimi sun fara bayana a yanzu akan cewa shi din ma Amazon Basin din shi ma a yanzu ma bai sake zama natural forest ba saboda akwai alamun mutane sun fara shige dazuka suna dudan albarkatun daji misali itace da magunguna kasancewa bukatun magunguna sun yawa a duniya yanzu kamfanonin gyaran magunguna sun yawa su ma suna bukatan itatuwa na gyaran magani to sai zamanto an samu labarin bincike ne na mutane ma yanzu sun fara shiga cikin dajin ma yanzu ana duba albarkacin wannan dajin to ka gani idan hakan yana faruwa bai sake zama natural forest ba saboda natural forest din shi ne wuraren da mutum bai taɓa ma shiga ba to tunda ana samun bayanan cewa a haka din ma Amazon din ma shi ma yanzu ana samu ana shiga to ka gani bai sake zama a sai dan adam zai ya zama a cikin kuma kenan tunda ana zuwa ana duba albarkatun kansa da za mu ce yanzu shi din gaba ɗaya ta bangaren dazuzzuka a ce babu wani waje bangare duniya wanda mutum ba zai zama ba yanzu babu shi duk yayin magana ta bangaren mazuzuka. To to wayannan su ne bayanai wayanda nake gani da ni ne da kuma wadansu wuraren da tunda aka yi kafa duniya kenan ba ta samu mutane su jama a wannan wajen ba saboda wannan da ni da na faɗi shi.
To sai ka kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Professor Abubakar Sadiq na Jami'ar Modibo Adama dake jihar Adamawa Najeriya da wakilinmu na Shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba da wanda ya hada shirin Haili Hailu da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalamu Si Garba ke cewa Allah ya kai mu makon gobe.
Da haka muka zo ga faifan labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka ta tsaya ranar 25 ga watan Janairu mai zuwa a zaman ranar da za a shata jadawalin fafatawa a matakin karshe na wasannin neman gurbin gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta shekara ta 2022. A can farko dai hukumar ta tsaya ranar 18 ga watan Disamba ne domin tsara jadawalin. To sai dai kuma ta sauya shawara a wani taron ta na gaggawa da ta gudanar a jiya Juma'a inda ta yi matsayar dagawa zuwa watan Janairu. Kasashe goma daga cikin rukunoni goma ne dai suka sami tsallakewa zuwa matakin na gaba a nahiyar ta Afirka inda za su fafata domin samun gurabu biyar kashar da za su shiga gasar ta duniya. Kasashen goma ko sun hada da Algeria daga rukunin A da Tunisia rukunin B, Nigeria a rukunin C, Kamaru a rukunin D, sai kuma Mali a rukunin E. Sauran su ne Masar daga rukunin F da Ghana a rukunin G sai Senegal daga rukunin H da kuma Morocco a rukunin I sai kuma kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a rukunin J. Za a tsara jadawalin ne bisa la'akari da matsayin kasashen a duniyar ta maula inda za a hada fafatawa tsakanin kasashe biyar na sama da kuma biyar na kasa su fuskanci juna. A yayin da kasashen nahiyar Afirka suka nuna cikakken goyon bayan su akan shirin mai da fafata gasar cin kofin duniya a duk bayan shekara biyu, shugaban hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA Gianni Infantino ya ce masu kalubalantar yin sauyin suna jin tsoro. Hukumar kwallon kafar nahiyar Turai wato UEFA da takwarorta ta nahiyar Amurka ta kudu duk sun nuna rashin amincewar su da sauya tsohon tsarin da ake kai, yayin da ita kuma hukumar shirya gasar Premier ta kasar Ingila take daga cikin manyan gasanni da suka kalubalanci komawa sabon tsarin. A jiya Juma'a hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta kasance hukumar nahiya ta farko da ta goyi bayan sabon tsarin a hukumance inda ta nuna bukatar sauya fasalin gasar zuwa duk bayan shekara biyu a maimakon shekara hudu. Hukumar ta CAF ta yi wannan matsayar ne a taron ta na gaggawa da ta gudanar jiya Juma'a a Cairo babban birnin kasar Masar wanda kuma ya sami halartar shugaban na FIFA Gianni Infantino. A kasar Ingila kungiyar Liverpool ta dare matakin ta biyu a teburin gasar Premier bayan da a yau ta lallasa Southampton da ci hudu da nema a mako na 13 na gasar. Yanzu haka maki daya ne ta tsakaninta da Chelsea da ke saman teburin gasar wadda ita kuwa gobe Lahadi ne za ta yi karon battar karfe da Manchester United. A bangare daya kuma Arsenal mai farfadowa ta kuma samun nasara a wannan makon inda ta doke Newcastle da ci biyu da nema. Arsenal din tana ta biyar ne a teburin gasar ta Premier da makinta 23 daidai da wadda ke samanta wato West Ham United wadda ita ma sai a gobe Lahadin ne za ta buga nata wasan na wannan makon da Manchester City. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar tamu. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na gobe da safe karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Chadi, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile, ni kuwa da na ja ragamar shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar Colombia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wuni lafiya. Peace, salam.